sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan tsawaita yarjejeniya fitar da hatsi ta tekun Bahar al-Aswad kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. Ukraine bata samu ta yin shiga tsakani na zaman lafiya daga China ba ko ta yin ganawa da shugaban China Xi Jinping. Kamar yadda shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya shaidawa jaridar da Japan News. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa shugaban kamfanin Wagner Group Yevgeny Prigozhin ya ce an yi wa sama da tsaffin masu aikata laifuka 5,000 afuwa bayan da suka mutunta kwangilolin da suka kulla na yin yaki a rukunin sojojin hayar Rasha domin yakan Ukraine. Babban kwamandan rundunar sojojin Ukraine ya faɗa jiya Asabar cewa nakarinsa sun fatattaki sojojin Rasha a cikin tsaka mai wuya inda suke fafatawa a garin Bakhmut. Masu fafutuka na ɓangaren 'yan adawa a Siriya sun ce mayakan da ke samun goyon bayan Iran na cikin shirin kota kwana a gabashin Siriya kwana guda bayan da sojojin Amurka suka kaddamar da hare-hare ta sama kan wasu wurare a kasar da yaƙi ya daidaita. Hare-haren ta sama na zuwa ne bayan da aka zargi wani jirgi mara matuƙi ƙirar Iran da kashe wani ma'aikacin kwantiragi na Amurka da raunata wasu Amurkawa shida a ranar Alhamis da ta wuce. An samu labarin lamarin jiya Asabar bayan kwana guda da aka harba rokoki kan sansanonin sojin Amurka da ke gabashin Siriya. Rikicin ya zo ne bayan harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan yankuna uku daban-daban a lardin Dair al-Zur da ke gabashin Siriya wanda ke kan iyaka da Iraki. Inji masu fafutuka na ɓangaren 'yan adawa. Harin da martanin da Amurka ta mayar na barazanar zafafa ƙoƙarin da ake yi na 'yan kwanakin nan na sassauta tashin hankali a faɗin yankin gabas da tsakiya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gano gawarwakin mutane biyu a ranar Juma'a da ta gabata a cikin wani jirgin ƙasa na dakon kaya a jihar Texas da ke Amurka bayan da wani ya buga waya ga jami'an tsaro don sanar da su cewa akwai mutane a cikin jirgin da ke cikin damuwa. Nan take dai ba a bayyana wanda ya yi kiran wayar ba. Jami'ai sun gano gawarwakin da mutane 13 a cikin wata kwantena ta jigilar kaya a lokacin da suka tsayar da jirgin a ƙaramar hukumar Uvalde da ke jihar Texas kusa da garin Nipa. Aƙalla mutane 5 daga cikin mutanen na cikin mawuyacin hali. Dukkan mutanen da yawa daga cikinsu suna fama da ƙishin ruwa inda aka yi zaton bakin haure ne. Yanzu haka ana gudanar da bincike. Jami'an agajin gaggawa a jihar Mississippi da ke Amurka sun ce mutane 23 ne suka mutu sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afkawa jihar da daren ranar Juma'a inda ta lalata gine-gine tare da kakkaɓe turakun wutar lantarki bayan da wani mummunan yanayin kankara masu girma suka ruka zubowa a mafi akasarin jihohin kudancin yankin. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Mississippi ta tabbatar da mutuwar mutane 23 da sanyin safiyar jiya Asabar yayin da wasu da dama suka jikkata da kuma bacewar wasu mutane 4 a fadin jihar. Hukumar ta faɗa a cikin wani sakon Twitter da ta wallafa a shafin ta cewa an tura tawagogin bincike da ceto daga hukumomin yankin da na jihohi da dama tare da jami'an tsaro don taimakawa waɗanda guguwar ta ritsa da su. Ƙauyukan garuruwan Silver City da Rolling Park sun ba da rahoton barnar sosai yayin da guguwar ta mamaye arewa maso gabas da gudun kilomita 70 cikin sa'a guda ba tare da yin rauni ba. Wani mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya Asabar cewa gwamnati na sanar da rahotannin wasu 'yan ƙasar Amurka biyu da suka ɓata a ƙasar Haiti bayan da kafafen yaɗa labarai suka ce an yi garkuwa da wasu ma'aurata 'yan jihar Florida.
Labaran duniya sana'a kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna yankin Fadama a kasar Ghana, inda matasa da dattawa da 'yan siyasa da ke bangaren gwamnati ke tafka muhawara akan bukatun 'yan Fadama. Yau za mu tashi a inda Lukman Isa ke bayani. Bismillah Lukman.
Kamar kanda Turawa ke fadi, wai the youth are the future leaders, ko? To, in za a ce youth ne future leaders. Yanzu in ka duba cikin duniya ga ka ga kamar technology shine abin da ke ci. Shine present nan, shi kuma ne future. To, in za ka duba in the future, duniya zai zamo technology ne basically. Abin da zai happen cikin duniya duka will be technologically driven. Se menene preparation mo towards that? Ni question nake nan. Sa ina fata da government kamar kanda yayan mu babai fadi ya fadi wai muna neman vocational institutions da technical institutions. Ina fata a ce cikin Fadama mun samu wani institution inda zai gwada ma mutane technology. Muna nan ga akwai programming, akwai digital marketing, akwai a lot of fields cikin technology in Ghana. Yanzu baka need ma a ce wani ya employing ka cikin wani office sannan a ce kana da aiki. Mutane na aiki cikin dakin su, ana create digital apps da ababan da kake use kan phone ka, kana buga game, kana use kaza duka kan phone ka, duka nga technology ne. Ina fata da mu samu wani institution cikin Fadama inda za a yi a ce ga shi nan at the end of every year ma a ce an yi an samu ko da 10 programmers ma cikin Fadama, 10 programmers inda suka develop wani app ko suka solve wani problem dey cikin society mu ne kuma contribution na kenan.
Ina ji da problem ne babban problem muke ta fadiwa da yake damun mutanen Fadama. Amma sai mu duba na solution. Ya dawo mu samu solution to this problem. Muka duba kuma solution kuma ba ta waje dai fito ba. Ya kamata mu same shi ta gida. Mu same shi ta gida sannan ta waje sai a tarbe mu da shi. Muka duba wurin representatives mu in terms of parliament, in terms of parliament. So dewa in ka duba wanda ake zaba ya so represent community in Fadama da mutanen Fadama ba su san shi ba, outside communities of Fadama we don't even know such people. So sometimes the person na ba shi bai da gida cikin Fadama, he is not even part of the problem. There some abin da ke confront mutanen nan ba, sai sa if wannan mutumin nan bai san problem da ke samu wannan mutanen ba, how then can he solve it? Misali mu doke shi assembly man mu yanzu in ya samu wannan opportunity to serve as the MP of this community. Na imani ba sai ma mu zo mun tsaya mai kaman a'a wane ga abin da yake damu mu ba, shi da kanshi ya san kaman a'a Fadama ko communities din dake unguwan nan duka dake make Okaikwe central ga problem din dake samu su. Sai sa this is the time that nake make a passionate call to politicians both ya sunan shi divide sin nan either MPP or NDC inda su provide us with a candidate for this community wanka yaje parliament. So here should select someone from either this surrounding communities ko Fadama. With that then the person na ya san kama a'a Fadama ga abin da ke damun su ya iya solve mana problem mu. Assalamu alaikum.
Sunana Ismaila Babu lakabi kenan. To da kire ana batun development ya shigo cikin gari. Muna da kasuwa, akwai station, duka station nan yana nan so many years har yanzu ba mu ga wani achievement cikin station nan ba. Kasuwa an collapse, muna na waye gare, muna neman development. Karshe yan waye mu masu shaida albasa sun zo su establish kasuwan nan. In ya tashi suka fara yin wani abu, in ya tashi wani kuma ya kama, sannan ido dai zo kan gwamnati ya zo kai yanzu kana kaman Fadama fa kasuwan su nan ya tashi ya tsaya ba, ya kamata a duba a gyara. Amma an zo shakiya sai ya tsakiya ana sabota sabi, yasa da mu samu wani development, wani ya kawo wani arziki shi zai sa cikin Fadama ya tare gari mu tabbe kanmu. Uduka muna maka babakin ciki cikin garin bai ya tashi domin wani bai ya duki kudin shi zai sa cikin masa abin ga busai cikin wuri. Dole wani dai zo wuri, ya ga kamar achievement na wuri, ana yin wani abu ne sannan shi kuma shi zai sa nashi wuri ya sa kasuwa, shi ga gari ya tashi, gari shi da mutane, shi da jama'a. mutane biyu ba zai ta da gari shi ana da yawa isa ne ma na wa maganar da yake dai samu dubar na wurin.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Jafaru. Ni maganar da yake akwai kan development Fadama Okon Concern Assemblyman. Sheikh Mate te lobby ya zo ga opinion leaders to discuss about the issue before I go ahead. Amma mun zaune a zo alkawa ana aiki, that's why we not agree. Election ya kai kaga ana great hanyar da aka muna kuje ni bi mota ku duba hanyar da aka musu nan ga ku ga wai aka samu na te ni bota aswa da aka samu su kuma amfani da ake chief ka Fadama gwamnatin duka from a temple out downwards yana dewa especially from our chief imam now. So he assemblyman aiki kane kai lobby in kai lobby ka zo ka ga manyan opinion leaders to discuss about those things we implement it. And kan batun youth kuma of course ana neman technical school nanga ya kamata all technical youth in ka duba akwai ukai ku center ba secondary school aya babu was all the constituency have secondary school babu ba secondary school ni boy town so na secondary school achimota aka kuma local nation south ukai ku akwai academy aka ce ni ma akwai akwa girls and so on so forth. I can tell you woman for being a club St. Mary's and so on so forth. So it's over to you, assemblyman. You get so many assemblymen, some of them the best. One school was you go can give her. So she wouldn't even go to Tabuna Rama.
Kokuma manya kuna dona drop. Nina Ahmed Musharri Abbas. Sai batun kasuwar ne da yake magana shine da mafi an shine abin da yake kan ya kamata a gabatar mu da kasuwa gwamnati ya gabatar mu da kasuwa ya mu da kasuwa sai gwamnati ga kasuwa an yi wanga yazo ce yayi ya wuce wanga yazo ce yayi to yanzu dai mun tashi muna so a yi mu da kasuwa to assalamu alaikum
masha Allah za mu koma wurin assemblyman
sunana Isa Abdullah dalabi batun meeting da muke yi ga na kaman mu duka ga kaman yadda sarki ke gwadawa abinda muke lack ne lack of subsidy lobbying muna da project dey wa da muna so mu ku kawo cewa mutane na bin kan mu suna zuwa assembly ma amma da yake ba mu mai lobby ba mu mai musan yanda da start a project din da shi yasa ce muna hold back because sun kawo machine ma yanda da tambayar question din da kama du yasa ya ba in wani na zuwa ma shekara so kana like kana keep course kana kuma ya shi mai machine dey zo a fara da shi program akwai wanda zo yana so marketing ga yana so ya zo office yana so jikin market na duka inda an bashi dama ma a stores jikin market na duka ya so move wada su market na wani accounts na ga example kaman egg market yan koi daga Achimota suna take hannu na Achimota aka move su accounts da yan ya suna shi yam yan dundu like a move su ya so accounts cikin Fadama na sai accounts ya bar market na tashi sannan ko wani su kuma da suke so su bude iri kaman iri wani papaye yanda yan banks ma na so su samu guri su bude ba mu da banks cikin gwamnati amma da yake ba mu yin lobby mu duka ya kaman like kowa da takan shi ba wani ruwan kowa da kwara inda muna zuwa together ne with cow ideas mu together mu aje on paper ya so mu je da shi even ko municipal ngade muka je da shi muka ce da MC kaman ga abinda muke so a yi mura la san bai juya muna baya ya yi mura sannan kuma don inde an je da opinion leaders aka sika kan abinda ake so kai ga ana biyan tax ai ana zuwa cingo ana karban kudi yasa nunwa ya kamata su tell muna back to the community yasa in wani abu aka ga ya kamata mu sa on paper ya so mu je a select mutane abi manyan mutane da ya so a fadi musu abinda mu ba muke so a yi muna akwai wanda kuma ke so ya bude vocational center yaro mu nawa ne cikin mu nawa yake Sule Escobar ya call na wai na so abu da wai vocational center ya ja koyi wani ICT yana so kawo zo gara yara ciwon gwanan ga ka gani amma da shi na da kashi ya so yana computer dai kawo wani computer dai wani kankan shi da kashi na essay da kudin shi wai da yana so in ya samu wuri ya so zo gude a gwada da yara for free wannan aiki yanzu shi yake yi yanzu yana aiki da software sa ya call na da bad pressure kan wannan haraka kuma yana neman wannan yasa dai mun aje abinda muke so program su kan paper mu lobby mun samu abinda muke so
ina jin kaji koke mutane maganan ka da kasoma yana da important za mu so in akwai abubuwan da aka iya respond cikin maganganun da aka yi akwai wasu direct sun kira ka assemblyman kai ya kamata kai kaza kai kaza kai kaza
okay cool na zo da era yin dawana da magana ICT era batun ya shigo late mu batun ICT da muna da wani dan uwanmu da ci fada mu yake yanzu na America yana so zo support wannan abin na yo yana da machines ya yana da machines ma ya gwada mini kabe yana da machines yana da mun dai mun samu wurin da zai bude wannan abu yanzu support yeah it's a scene now yana da kashigo da visa ne baka ji ba sannan second issue batun subala babu yayi batun market watu market da kai she muna consult MC because yanda akin da ke so ayi she she ina open too much ya kwata shigo da shi cikin market last mun zo na mu magana shi yanda da yi a shigo inside kaga yanda aka ba wani yayi wani wurin karfe na ya fi clear wurin nan duka ya so ndiya ya ba su shigo wurin nan su shigo screen batun school always muna muka batun school she ina muna karban ba mu da land ka duba kama sunan shi Ellen da aka pass ga da ya sunan shi municipal office Nick Machabudi abeka okankwe center ga sine head office amma saboda wai ba land isa an da inch mata da fada mai kwaci ayi mun yi te mun kawo su sun zo sun duba wanda zo check wai wuri ya tu ya be da girba isa sai aka move to at mata amma cikin ya sunan shi Ellen da aka pass da kashi da headquarters ne asamu da kashi afi ayi shi okankwe central ya sada ni na da abugura kuma da ni da kai ina so wannan dai mun ga dai mun support na duba lan kan fada ba mu da landlord association ba mu da wani samu isa muna neman ma wani da ga mu ayi wani meeting kada ma ina ana find it difficult sai ne ka je gida gida ko ka announce amma dai ana da common platform ai na da landlord association ko wani contribution ake dai mun ai ai as a certain platform an samu wannan development da ke so ayi isa ka take ce dai ni dai da tunna ga kaman mun zo together kaman Mr. Jafar ya yi dan batun lobby sometimes ka kada ka lobby amma inde mutane concern mutane duka abinda ake so kega ka je da shi yana da karfi yana kugura more weight ya fi kai kadi kada ka lobby wannan abu ka kawo yasa ina ji daga da ke kake da lagos
assemblyman kai batun ba mu da school land is a very very unfortunate kun lobby sai a ce muku ba land da da ku yi gini meanwhile kuma ga school land da muke da shi ina jin cikin zangonnin Accra duka babu unguwan da ke da school landing da fadama ke da shi amma an encroach landing nan an encroach kasan gwamnati waye kamata ya tashi ya kwato kasan ba gwamnati ba saboda shi me kuke yi as the highest authority in the community me kuke yi domin ku kwato mana ku kwato landing da aka encroach wani lokaci kun zo sai kuka raba land din tsaka biyu da ku fence al'umman fadama al'umma suka tashi suka ce no ba su yadda ba ku fence landing gabaki daya so encroachers ne su san kamar su encroach land ne kuke yi this is the first step da kamata ku take ya saman to an kwato wannan kasa da jama'a suka encroach
yana bin batu school land da ake so a fence lokaci Farabu Bashiru aka fara wannan project an zo an yi kai wani wuri shaka stop saboda yan sasalawar da ke bayan da wadansu red hat market na wai land na nasu ne yasa ba su yadda fence da inda aka yi contractor zo site zai zo aiki kaga ana bishi da fada ma ne yasa shi ma har yanzu haka ba biya shi kudin shi ba kullum ina call na ya fiye yake shekari sannan biya shi amma da yake red hat market na stop ba ba shi don da ma yake yanzu aiki sai sa MC ya kama a hold on to that place na shi yana so ba military messes na contract ya so su just continue wai wannan aikin nan dai military wannan na aiki kamar inda kai cable wani lokaci inda sun zo suna aiki inda kai ka luka stop shi ka luka stop isa kan wannan MC ke so isa yayi wannan person nan
da mun gode da answer da ka bayar amma we are not satisfied with the answer municipal chief executive individual ko group of people but that's with gwamnati karfi ba ko sun fi karfi gwamnati karfi government should use his power government should use amfani shi mun ji dadi ka nuna cewa municipal chief executive ya ce ya yi amfani da sojoji amma maganan ga ya fi shekara biyu da aka ce za a yi amfani da sojojin ga har yanzu ba a yi amfani da su ba waɗannan mutane su salawa da kace za su fi gwamnati karfi ne ba za su fi gwamnati karfi ba sai sa anan nake jin za mu gode wa jama'a da duk suka zo suka bayar da contribution su suka bayar da gudunmuwar su ga wannan muhawara da muka yi a zaurin VOA ina jin ba za mu tsaya anan ba ya kamata ko da kuka zo muka zaunan nan at least a cire wani committee wadanda zasu fara mobilize zasu fara organization yanda wanga zaman da muka yin ba zai zama shikenan ba yanzu ina je mun kai inda zamu dasa aya a cikin shirin gabaki daya a madadin manyan mu na wannan unguwa Alhaji Awal Yaro Alhaji Malam Nasir Ali Alhaji Ahmed Muktar Abbas da kuma assemblyman Isa da yazo mana sai kuma producer na Hawa Abdul Karim Young Pania da ta taimaka mini wannan shirin ya kammalu yanda kuka ji shi nene naku Ridwan Allah Muktar Abbas ke cewa sai wani mako
to duka A madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni Madina Dauda ke sallama da ku mu kasance lafiya
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Jama'a masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha ta muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da ƙara sake saduwa da ku a cikin sabon shiri da ake cewa rayuwar birni. Shirin rayuwar birni da yake zowa a kowane mako a daidai irin wannan lokaci. A cikin wannan shirin ne kukan shi labaran ko rayuwar wasu daga cikin al'ummar da suke rayuwa a wannan birni bayan hitowarsu daga wasu ƙasashe ko kuma daga wasu yankuna nasu. Domin kasancewa tare da wannan shiri sunana Mansur Sani tare da sauran abokan aiki da suke kamawa sautin shirin na tafiya yanda ya kamata. Inda daga nan jahar Maradi ko kuma in ce birnin jahar Maradi zan tattauna da ɗaya daga cikin al'umma wanda yake rayuwa a cikin wannan birni na Maradi ba tare da bata lokaci ba masu iya magana kan cewa a bakin mai ita tafi dadi malam sai a gabatar da kai da suna da masu kallo da sauraro
sunana Hamisu Usman Ibrahim
malam Hamisu me ya takaitaccen tarihin rayuwarka
Alhamdulillah an haife ni a cikin garin Katsina kuma mun yi karatun allo da na zamani ma ta yasar gwargwado kuma mun tashi a cikin garin Katsina
insha Allah dami akai
Alhamdulillah muna kasuwanci na provision kamar yadda muke a can baya tunda muka tashi kusan ina cewa ana gado mato mu gadan kasuwanci muka yi ko da muka tashi mun tashi mun ga mahaifin mu yana yi kuma da kaga wani munzali za a yaye ka a ce tuka je kai ma kai naka sana'an ka dogara da kanka
da ka a birnin Maradi wata sana'a ce ka dogara ko aiki kake yi a halin yanzu
To alhamdulillah muna harkar provision kamar yadda nake a Katsina kamar yadda na gada in ana gado in ce na gada provision shi nake a cikin garin Maradi yanzu haka insha Allah ta'ala
kamar midami ake sayarwa
kayan provision ka ne wani daga ci omo na wanki sabulu da sauran tarkatan irin su kati da abubuwan da ake sayarwa na provision da irin su man sha da sauran abubuwa haka ne na kayan provision tarkaci ne da yawa
mutane za su so sanin me ya fito da kai daga garinka har ya zuwa wani yanki ko wata ƙasa
alhamdulillah kamar yadda abubuwa suke tafiya a wannan musamman zamani yadda abubuwa suke tafiya na zamani gudu ko ince duniya a hannun mutane kowa ya san halin da jahar Katsina ta samu kanta a cikin matsalolin tsaro to matsalolin tsaro sun sanya mutane da yawa wanda suna da abin yi ma kuma suna zaune a inda suke dole sun haƙura sun bar jahar Katsina sun koma wasu wurare wasu koma Kano wasu koma wasu garuruwan daban ni na ga basa zabi na ina ra'ayin zan zo Niger
wani irin kalubale ka fuskanta a yayin shigowarka
to kalubale ba zai wuce irin na jami'an tsaron kan hanya ba wanda za a ce yan uwan mu ne su ma talakawa ire-irenmu da suke karatu aka dauke su wannan aiki cewa su ringa duba amanar al'umma da aka ba su cewa idan mutum ya cike ka'ida ko bai cike ka'ida ba su bi hanyoyin da za su wayar da kai shi gane cewa ga ta hanyar da za a shiga ƙasa bisa ka'ida ba tare da an musguna wa mutane ba
kamar akwai wani kalubale a wajen ƙetarowa
buda mun dan fin fuskanci wasu kalubale amma dai wasu abubuwan babu dadi wasu sun faru da wasu ne kan idan wasu kuma dai ba mu su faru da mu ba saboda ka san suna kallon idan sun ga mutum ya yake a nutsuwa shi ma take kafin su yi mushi wani abu so ni gaskiya wasu abubuwa ba su faru da ni ba amma na ga sun faru da mutane da yawa
bayan shigowarka a cikin birni wancan muna magana akan tahowa ne bayan ka kanka a cikin birnin
me
ka kula da shi ga madgance da rayuwar birni an kamanta daga yankin da kai to ko kuma a'a wanda ga an zo an san nan binni ne wasu abubuwa canje-canje ko kuma mu'amaloli?
Na'am, gaskiya akwai bambance-bambance sosai daga inda na baro zuwa inda na samu kaina yanzu. Kama tun daga yanayin zamantakewa da mu'amala tsakanin mutum da mutum.
Ku wuce so mu ji bambance-bambance.
Akwai kamar yanzu misali, yanzu muna nan zaune ga wani ya wuce ko wata ta wuce, ta yi sallama, assalamu alaikum, ta ga shi ku ta wuce. Mu a can wurin wani yanayin yadda muka samu kanmu a ciki na irin rayuwar nafsi-nafsi, kowa ta kanshe yake, za ka ga cewa wani ko makwantaka kuke da wata tana jin cewa ta isa ba ta yi gashe ka ba. So muna da wannan kalubalen nan, kuma za ka ga cewa ba haka bane, duk wanda ya zo da yaro da babba da dattijo ko kuwa zai maka sallama, da mace namiji zai ma sallama, ko gaisa ai mutunci, ya wuce wurin uzurin shi, kai maka wurin uzurin ka. Magana zamantakewa kenan, ne magana tun daga yanayin yadda ake hudodi wurin kasuwanci ma yanayin mutunta al'umma. Gaskiya akwai bambanci sosai tsakanin maradi da inda na guzo.
Idan ana maganar shigowa binni, wasu sukan fara ni da dan abu kaɗan.
Na'am.
Baka jima ba ga dukkanin alamu gashi har ka mallake shago da sauran abubuwa. Sai daman sai da ka tara ka shigo, ko kuma anan ka nema, ko kuma a'a kana da wasu usoshin al'umma waɗanda kake da mu'amala da su, wanda mu'amalar ka ta tabbaka maka ba tare da ka sha wahala ba a wannan binni.
To alhamdulillah, kamar dai da aka sani shi binni ba a zuwan shi irin ka ce za ka zo ka sai ka dan fafutuka kila ka fa sana'a, lalle za a rubi ana ta fafutuka kafin a samu abin da ake so. Kamar yadda muka sani, idan dai kana so ka rayu cikin inda dai kake so ka rayu da inci, to ka dan rike abin da kake da shi na guzuri, ka je inda za ka je, za ka je a mutunci, kuma mutane su mutunta ka, za ka yi mu'amalan ka gurgurwa. Alhamdulillah, tun da zo maradi, duk wani abu na matsala da ake fuskanta wanda bako zai iya fuskanta, gaskiya rallin masu sani ban fuskanci kowace irin matsala ba.
To wani irin nasarori aka samu daga wancan lokaci zuwa yanzu?
Alhamdulillah, nasarori ga sunan muna cikin su. Alhamdulillah, muna zaune cikin kwanciyar hankali. Tun na bayani a baya cewa a jahohin mu ko a inda na baro akwai matsalar tsaro, na samu kwanciyar hankali anan, bamu da fargaba na tunanin wani zai kawo maka farmaki, ko wani zai zo ya kawo maka ataka inda kake zama, ko wani zai zo maka wata barazana. Amma sarori an same su, alhamdulillah, muna zaune cikin koshin lafiya. Jiya tana da ingantaccen abubuwa irin su nagartacciyar wutar lantarki tsayayya, sana wurin kasuwanci za ka hau abin hawa ka je inda kake so, ka so abin da kake so, ka dawo cikin kwanciyar hankali, babu wata matsala.
Kana da wani sako ga al'umma waɗanda suka zo, ko kuma waɗanda suka karɓi al'umma da suka zo, akan irin yadda ya kamata su mu'amalanci juna?
To wanda ya zo wani gari, muna da buƙatar ya kasance a ce kaman ka bi dokokin da ka san cewa a garinku ba haka ake bane, su sun samu suna bin doka. To wannan mutunta dokar da suke yi, shi yasa suke zaune lafiya, shi yasa abubuwan su da yawa suke tafiya daidai. To in ka zo ka mutunta musu tsarin dokokin su, ka bi dokokin sai ka zauna lafiya. Su kuma mutanen gari su ma su kamar yadda suke kyautata mu'amala da mu wurin zamantakewa, lalle su ƙara kyautata mu'amala da wanda yake ba wani, ka ga abin da ba daidai ba, ka rusa da shi, ta wuce da shi, bai saba bin doka da oda, bai saba irin wasu abubuwa ba, sai zo samu cewa kunan tsarin ku ba haka ake yi ba.
Ya kake doka wannan birni baya cin inda ka baro a matsayin shi na wanda ka nema ka samu, ko kuma kake mu'amalanta shi?
To alhamdulillah, ina ce yanzu maradi ta canza rayuwata daga kowane irin tsari na rayuwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, na gode Allah da Allah ya kawo ni maradi, kuma na karɓi maradi a matsayin gari wanda zan ci gaba zama insha Allah ta'ala. Ko da jihar Katsina Najeriya ta zauna lafiya, ni maradi na gamsu da tana na gamsu da nagartar maradi, zan zauna maradi insha Allah ta'ala.
Haka ne masu sauraron muryar Amurka da kallon mu, kamar yadda za ku lura lokacin da aka diban mu wannan shirya ka jikin sa. Amma dan sauraron abokan aiki, suna na Mansur Sani daga birnin Maradi Jamhuriyar Nijar, nake cewa mu kasance tare da sauran shirye-shiryen VOA Hausa.
Masu sauraro, albishirinku
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare, kamar yadda muke yi a sauran ranaku, tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar
Amurka, duniya a tafin hannunku.
Abdullah, da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni, Alheri ke muku fata alheri, ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.